من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسغا wannan karatu da muke na littafin 20 ya da izinin Allah zamu tashi kafiyatu harfil haiko Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to kafiyan harfin ha'un malam ya ci gaba da cewa asabtu min al-husadi an fadha maqtalin bimadahiya lilhadin nabiyyil mufaddal asabtu ay niltu wa wajadtu asabtu na sami anfadha maqtalin mafi zarcewan makisa min al-husadi daga mahsada wato mana ko dake ban mu karki bi marhiya da yaban nan nawa lilhadi ga mai shiritarwa annabi ga wannan annabin mai shiritarwa al-mufaddali wanda yake abin fifitawa akan kowa ne wato ma'ana dalilin yaban da yayin manzo sayyidin manzo sallallahu alaihi wasallam haka yasa ya samu mahsada da suka sami dama na kokarin zartar da kisa kanshi dalilin yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga bi madahi din nan wannan bawun din tana da ma'anar li ajli madahi ko bi sababin madahi mun gane shi ko sababiyya kenan to kalmar husad jam'i ne na hasidun asabtu da ka asaba yusibu isabatan wa alzamtuhu fikri fa qultu li udhli haqiqun alaina madu afdali mursali wa alzamtuhu fikri kuma na lazimta masa zurfin tunanina ma'ana na lazimtar da sanya tunanina kokarwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kodon lokaci shi kodon ga tunani fa qultu li udhli dan haka ne ma na ce ma abokan gabana jami'in azil li udhli na san afwan na sanya shiga na sanya fa qultu li udhli sai na sanya masu sukana masu aibanta ni jami'in azil bimana la'im azil bimana la'im haqiqun alaina madhu afdal mursali haqiqun alaina ya cancanta akan mu mana ya zama wajibi akan mu ya cancanta madhu afdal mursali murin ka yaban fiyayyen manzanni kun gani so saboda haka takaddirin ibaran shine madhu afdal mursali haqiqun alaina madhu afdal mursali mutadan kenan yaban mafificin annabawa haqiqun alaina shine mafi cancanta akan mu wa in kallatil aqwalu an wajibil madhi to duk yaban ma da mutun zai duk kalmomin da mutun zai amfani da su domin yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne ya isa ya amfani da kalmomin da suka za su iya yaban manzon sallallahu alaihi wasallam hakikanin yabo kaga babu sai dai kowa ya yi abin da zai iya kawai wa in kallatil aqwalu koda a ce koda yake dai al-aqwalu lafuzza watan maganganu ko kuma kalmomin da zamu amfani da su wajen yaban manzo sallallahu alaihi wasallam kallat sun dakushe an wajibul madhi bisa ga gazawa saboda gazawan wajibin yaban manzo sallallahu alaihi wasallam wato ma'ana zantuttukan mu duka sun gaza wajen yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalmar kalla ga yacin cikin alqurani wa huwa kallun ala maulahu aina ma yujihu la yati bi khair kalla bi ma'ana dha'ufa wana ba ya dakushi huwa ar-rahmatul muhdali kauni lil kauni mukullihi والستر يأوي كل ضاح لظله مقيم إماد الدين حافظ أصله حبيب إله الأرش خاتم رسله ولا شيء بعد الشهب أهدى من الصبح هو الرحمة المهدى أنه صلى الله عليه وسلم شيني رحمة النان المهدى أبن كوتروا اسم فائلنا اسم مفؤلنا أهدى يهدي مهدي مهدى كون غاني shi manzo sallallahu alaihi wasallam shine rahman nan abin kyautarwa lil kauni ga duniya kulli hidikansa wa arsalnaka lin nasir rasulullah kenan ko sitir kuma shine sitiran da kullu dhahin dukkan dhahin mai haske ya awuyike karkatuwa li dhillihi zuwa gare shi awa da kalman jin cikin surati yusuf walamma dakhalu alaihi awa ilaihi abawahi wa qala kullu wa qala dukhulu misra insha Allah amin kun fahimci wannan ko muqimu imadiddini hafiz aslihi muqimu imadiddini shi manzo sallallahu alaihi wasallam muqimu imadiddini shine mai tsayar da ginshikin nan na addini hafiz aslihi kuma shine makiyayin asalin sa ya kiyaye asalin sa manzo sallallahu alaihi wasallam yana nan da wannan daukakan da darajar ba abin da ya karya ta ko ya gurgurguza ta habibu ilahil arshi habibu ilahil arshi kuma shine masoyin ubangijin al arshi kun ga habibu ismu fa'il ne fa'il bi ma'ana fa'il habibu ilahil arshi ko kuma mahbub fa'il ne bi ma'ana mahbub shine abin san ubangijin al'arshi Allah na san annabi sallallahu alaihi wasallam khatim rusulihi kuma shine cikamakon annabawansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam hasharabbuhu minhu sara'ir wa ra'fatan wala shay'a ba'da ash-shuhbi ahda min as-subhi wala shay'a babu wani abu ahda min as-subhi mafi shiritarwa zuwa ga subahi ba'da ash-shuhbi bayan tauraro babu wani abu da zai yi shiritar da kai bayan hasken subahi sai mene sai tauraro mai haske wai ka sani bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma wanda yake shiritar da kai zuwa ga madidiciyar hanya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun fahimci nan ko ashubi madda ce ta Qur'ani fa atbahu shihabun saqib ga karu ga jam'in ci a cikin Qur'ani tauraro hasharabbuhu minhu sara'ira ra'fatan kama kasa minhu dhawahira iffatan diya'un idha mal jahlu adlama sudfatan halimun idha tashat yadu tawdi khiffatan jawadun idha dhannat yadu almuznibi safhi hasharabbuhu ubangijin sa hasha ya chushi kaga ne aka samu hashu wani abu da zakai chushi yanzu idan aka yi matashi ai aka sa abin taushin nan ne sosai sai a cicciushe ko na lifun haka ne eh yau waye tabbas kalmanci sosai kuwa hasharabbuhu ubangijinsa ya cushe shi mana ya cika shi hasharabbuhu as-sara'ir minhu ubangijin annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika shi ya cushe shi ya ciccika shi watan ya cika sirrin sa as-sara'ir jam'i ne na sarira watan ma'ana sirri ko kuma abun boye na mutum ko kuma sarira ya zanto hal abun dabi'u watan dabi'un manzo sallallahu alaihi wasallam anna Allah ya cika su da mene ya cika su da rafatan tausayi ko kuma sarir da ma'anan damir zuciya Allah ya cika zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam da tausayi kama kad kasa minhu dhawahira iffatan kama kad kasa adh-dhawahira minhu kamar yanda ya cika bayan sa iffatan da kamewa shi da manzo sallallahu alaihi wasallam zuciyar sa akwai tausayi kuma sannan a bayyane ba ga taba ganin shi na kwadayi mai kamewa ne kun gane ko diya'un shi annabi sallallahu alaihi wasallam haske ne إِذَا مَلْ جَهَلُ أَظْلَمَ إِذَنْ جَاهِلْتِ يَيْ زَالِنْتِ سُدْفَتَنْ يَيْ فِشِي أَفْوَنْ إِذَنْ جَاهِلْتِ يَيْ فِشِي سُدْفَتَنْ إِذَنْ abruptly مَعْنَا بَعْزُ تِبَعْزَ مَعْنِي تَشِمَ عَزَ صَلَّى اللَّهِ سَلَّى شِوَنِي إِذَنْ حَسْكِينِي wanda ke haska ko ina mun gane ko halimun shi annabi sallallahu alaihi wasallam mai hakuri ne idza tashat yadu taudi at-taud shine yana daga cikin harfin qur'ani yawwa at-taud al-azim ma'ana yana son ya nuna maka tudu katin dutse shine at-taudu to halimun shi mai yawan hakuri ne idza yadu taudi idan har hannun tsauni ko dutse tashat tayrowa khifatan saboda rashin nauyi wai ma'ana idan ha girgije yayi rowa to shi manzo sallallahu alaihi wasallam fa shi mai tota ne ko kuma ka dauki kalmar qashad bi ma'ana khaffat idan har nan har hannun dutse tayi sauki saboda sauki ma'ana bai ba kyauta abinda ke hannun dutse ya kare ba kyauta to shi manzo sallallahu alaihi wasallam shi mai hakuri ne mai kyauta ne mai baiwa ne jawadin shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wani ingarma ne mai yawan kyauta ne idza dhannat yadul muzni idan har hannun girgije dhannat tayi rowa bisafhi da afwa to shi manzo sallallahu alaihi wasallam yafi kowa afwa yawwa mun gane shi ko dhannat bi ma'ana bakhilat ga kalmar cikin alqur'ani fa wa ma huwa alil ghaibi bi dhannin da dhad bi dhannin ala innahu ridul qawiy min ar-rada ala innahu al-haqqul mubin liman shada ganiyun liman istajda hudan liman iktada hayyun min as-su'ali munhalun nada to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala ku saurara innahu ridu ay al-mu'in shi ba mai kyauta ne annabi ba yawan kyauta ne supporter ne shi ma ar-ridu na daya daga cikin harfin qur'ani ko wa akhi harun huwa afsahu min yaminni lisana fa arsilu ma iya ridian gashi nan nafi ina karanta wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma iridai saddiquni ridai saddiquni kai yau to yawwa eh zaka iya bidalin alhamza ai eh shi manzo sallallahu alaihi wasallam mai yin kyauta ne mai taimako ne mai taimako ne ka karfa kuma minar rada da ka halaka zalikum zannukum allazi zannantum bi rabbikum ardaakum fa asbatum lil khasirin arda halaka kenan ala ku saurara fa innahul haqu wallahi manzo sallallahu alaihi wasallam shi gun irin gaskiya ne shi gaskiya ne musamman almu'min kuma bayyananne ne wato shi bayyananne gaskiya ne amma liman shada ga wanda ya daga sautin sa yana neman taimako shine shada rafa as-saut ga duk wanda ya daga sautin sa yana neman taimako da agaji annabi sallallahu alaihi wasallam zai taimaka mishi gani shi maudaci ne liman istajda ga wanda ya nemi taimako hadiyan ga wanda ya nemi shiryatarwa liman istajda ga wanda ya nemi taimako hadiyan liman iktada sannan kuma mai shiryatarwa ne ga wanda ya nemi ga wanda ya bi shi hayyin shi mai kunya ne min su'ali daka tambaya ko kuma roko shi bai tambaya ko bai da shi ko zai kwana ne yana da yunwa bai taɓa bude baki ya roki wani ya ce da Allah a taimake ni daga za munhamilun nada, sannan kuma shi wannan manzo sallallahu alaihi wa sallam munhamilun nada shi mai zubowan kyauta ne. Kun gane ko? Mai zubowan kyauta ne, mai zubowan kyauta, kyautansa zubowa take kawai ba ta nan, sai iyaka abin da ka gani. To mun Allah ya kai mu sai mu tashi. Okay, afuwan to akwai ko? Afuwan anil juhali, afuwan shi mai afuwa ne, anil juhali gabarin jahilai, muttasil safhi, kuma sannan shi mai sadaddan haƙuri ne da yafiya, fasfahi safal jamil ko? Yawwa, Allah ya sa mu dace. Abinda Allah ya ba mu ikon makaranta, daidai Allah ya ba mu lada, wadda da kuskure ne Allah ya fahimtar da mu kuskure ne, ba mu ikon gyara. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.